masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Kitar pula kumen semke ne wani pulo chuta wani pulo sakira pe onani Kulbe hinange Afrika wani mama pulo fu Malisa du salmini on air Ai asli mama me den dakale sudi masina kulbe masina on jarama ah Ai kulbe malinko be kulbe Senegal mabe baba sadu salmini on ah Ai kulbe Guineanko embe kulbe Burkina baba sadu salmini on kulbe Nigerianko el kulbe Nigerianko em baba sadu salmini on Aye kulbe Cameroon bebe kulbe Russia kulbe Chani salmini on air. Yahi Addis Ababa halas di Ethiopia Ethiopia no hodi kulbe kulbe dunya kautin ko e jogi tenda biya jinen biya kauri mama medel
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma tashi lafiya
lafiya kalau alheri
aya aka ji da hakuri
alhamdulillah mun gode ma Allah kuma mun gode da addu'o'i da aka bana da ta'aziyya da aka bana
to Allah ji kan rai muna mika gaisuwar ta'aziyya ga reka da danginka duka domin rasuwar kakarku Hajiya Fatima
wallahi mun gode kware da gaske Allah ya saka da alkhairi ya kuma bar zumunci
to kamar yadda muka saba tunda mun fara da gaisuwar ta'aziyya bari mu ci gaba da mika gaisuwar ta'aziyya muna mika gaisuwar ta'aziyya ga Ishaya Kure da dangin Saddika domin rasuwar mamarsu Mama Lami Kure wadda ta rasu a cikin makon nan za kuma a yi jana'izar ta a yau din nan a garin Miyango karamar hukumar Basa ta jihar Plateau sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Hadiza Mudi Abdullahi da ƴan uwanta duka domin rasuwar mahaifinsu Alhaji Mudi Abdullahi Allah ya ji kamamata ya mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Rebecca Kudibuba da Haruna Kudibuba domin rasuwar mahaifinsu Mr. Kudibuba to sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga Ambassador Sam Jimba da mai ɗakin sa Mavis domin rasuwar surukarsa mahaifiyar matarsa wanda ta rasu a Benin to Allah ji kansu baki daya ya kyautata makoma
amin su ma amin
ban kwana nake ba masoyina lata ku sai wata ran ban kwana nake ba masoyina lata ku sai wata ran
to bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga malama Esther Hassan Ciroma Mrs. Nalle domin murnar nadin sarauta wadda aka nada ta gimbiyar gar ranar Asabar din da ta shige. To Allah ya taya ta riko kuma sa a gama da jama'a lafiya.
Amin.
Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga architect Iliya Mamman da mai ɗakin sa Gladys da kuma iyalan marigayi Donatus Spire domin auren ƴaƴansu Godiya Iliya Mamman da kuma Peter Donatus Spire waɗanda za a ɗora ma aure ranar Asabar 8 ga watan Mayu a majami'ar Upper Room Cathedral da ke Jimeta yole da ƙarfi 10 na safe. Allah ya nuna mana Allah kuma ya sa an yi adace. Allah ya ba ni zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Fata alheri ta abar ya huce ga Zaidu Bala kofar sabuwa birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa da majalisar sa duka. Gaisuwar fata alheri ga Gambo Barau Fataskum da Usman Dalladi Burga da Kabir Kobi a garin Bauchi. Gaisuwar fata alheri ga Alhaji Abdulkarim Kafinta a mararrabar ƙanƙanar numfashi da Alhaji Abdulkarim Dayyabu a Kano. Gaisuwar abar ya huce zuwa ga mai masokin baki Alhaji Bello Datti Tarawu. Gaisuwar abar ya huce zuwa ga Malam Suli Auta da iyalansu da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwan abar ya huce zuwa ga mai martaba sarkin zangon birnin Kumasi Alhaji Umar Faruk Sa'id wato Sultan kenan tare da sarakunan gargajiya baki daya na birnin Kumasi. Sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga babban limamin kasar Ghana Shehu Usman Nusha Rubutu tare da maluma da kuma limamai na kasar Ghana. Ina mika gaisuwar abar ya huce kuma zuwa ga ƴan majalisa na Babu Salam kama daga Dr. Abdulrauf Muhammad Hashim wato Hashimi kenan, Alhaji Mahmud Sani Makeri da duk sauran ƴan majalisan da ke Babu Salam a Yalwa Kumasi.
Da fata an tashi lafiya.
Barkabe julde Suriya Santi Muallahi Suriya Santi Muallahi Suriya Alhaji Isa Santi ya Allah ya baba da hande bukni ga martaba zice hofni barka be julde mi hofni muallahi suriya santi muallahi mi hofni barka be julde suriya santi muallahi suriya alhaji isa santi ya allah baba da hande bo yin ga martaba jute da hajja adda Ajen ga undere yoti da haja ada Ajen ga undere yoti Jutado isa Alaji isa santi Jutado isa Alaji isa santi Dada mai rambe Dada dotiye Jutado alaji isa santi ni yeti ma dada Gam hande on Mimbo a holy hour jilde Alhaji Musa Musa isa santi Ajuli jamna Sanubi isa santi Aja isa tu Khadija isa santi Aja Leila Leila isa santi Aja Warda Warda isa santi Madam Umar Umar Jafar Madam Umar Umar Jafar Ajuli jamna Alhaji isa santi Hejima dada Ya hande bo Aja Yasmin, Yasmin is Santi, Aja Zainab, Sanumazi baby, Aja Zainab. Sanumazi baby, on Juli Jamna, Julia Isa Santi, Babanguko, on Juli Jamna, Bashiru Yoti, Bashiru Biloko Juli, on Juli Jamna, on Juli Jamna, Bashiru Biloko, the Papi to Juli, Papi to Isa, Papi to Isa Nana. Suriya Alhaji Isa Santi ya Allah ya Baba da hande ko min bo milli on jutte
to baba ka san mun kafa wannan labarin da muka bayar shi Ado Hazard ya bayar mako da wuce
eh haka
santin rake da me kuma
ta dubin shinkafa
shinkafa to muka ji a tsakanin su biyan nan wane ne yayi fusanti to kamar yadda dai muka saba ga amsoci na an zayyano to za mu karanta waɗanda rabo ya rantsi
to
da farko Mallam Jori Majakura yace tabbi ai babban mai santin nan babu kaman mai cin shinkafa nan haka kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Adam Zanna Askirama da Baffa Haruna Bajuga da Abubakar Umar Lolo sai Murtala Yahaya Idi da Pascal Zubairu da Abubakar Usman da Husaini Abdul Qadir Inkaibo sai kuma Hassan Aliyu da Majidadin Wuro Gobbo da Adamu Abdul Qadir Kugado da kuma Adamu Donga Muhammad dukan su suka ce mai cin shinkafa ne ya fi santi shi Adamu Donga Muhammad ya ma ba da labarin wani bafin latini da mai da ya santin alewa to in ka kara aiko mana cikakken labarin idan Allah ya yadda in muka fahimce za mu karanta da baba
akwai kuma Ibrahim Ango Bauchi Lenke nan daga Jos shi kuma ce lalle kam shinkafa ta yi dadi sai kuma ya rabe idi da makarin jamhuriyar Niger wanda shi kuma ce wanda yafi santi wanda ya tambayi buhun siminti nawa take
to ba
to Haliru Umar Sifawa da Awalu na Yaya Jibo su kuma suka ce mai cin shinkafa din yafi santi akwai kuma Ismail Shehu Sunna Yola da shi kuma bai ce ga wanda yake ba amma yake tarka shi lallai wanda abu yayi girma magana
to baba akwai kuma Balan Vice wanda kamar yanda nace dai wannan karan bisa ga dukan alamu wannan mai santin shinkafa da shine ya ci gari Balan Vice da Useni Dangote Karasuwa da Shehu Usman Tigiel Fikiyar Allah ya sa na faɗa ne da Ahmed Abubakar Tingila da Awalu Muhammad da Mamman Sani Dauda Cinwaza da kuma Mamman da kuma Sani Gulansi Kampala da Muhammad Higaf Salisu sai Alhaji Kabiru Highlanders da Babandi Mamman Bande da Usman Ahmadu Mani daga Difa Jamhuriyar Niger sai kuma Sagiru Abdulhamid da Aisha Husaini Dangote Karasuwa da Babawo Mato Mai Addu'a sai kuma Ummu Khadija da Al-Amin Matazu da Musa Malam Indu da kuma Tasi'u Sa'idu dukkansu cewa suka yi wannan shugaban santin mai cin shinkafa shi ya fusanti.
To ba baki sha ba maki ba shi ko Abba Sa'ad Mahuta dariya yake ha gaisi a gaskiya mai shan rake ya fusanti domin shi rake da wuya akan sha shi
ba
a yi santi ba.
To bisa ga duka alamu da kamar yadda muka ce wannan dole a daga mishi tuta ko? To akwai wani labari da muka samu baba daga Jibrin Umar Nabasa. Allah ya sa Nabasa ne ake cewa ko Nabasa? Jibrin Umar daga jihar
Nabasa wato Barcelona kenan.
Yan
kwallo ne ke da a yi baki sani ba matasa.
Ya nuna maka irin yadda nake son kwallo
ke. Eh haka.
To Jibrin Umar Nabasa. Nabasa. To yana daga jika daga jihar Sokoto. Ya ba da labari ne sai dai labarin ban fahimce shi sosai ba amma bisa ga duka alamu labarin nan zai ba da dariya kwarai saboda haka Malam Jibrin ko ta hanyar email ma ko kai kokari ka sake aiko mana da labarin nan a Hausa da zamu
fahimta haka.
Ya fara ba da labari ne na wani bafin latani mai wasa da kura a kasuwa.
Oh.
Labarin nan ban fahimce shi ba.
Lalle kan labarin zai ba da dariya.
Ai ne san 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 labarin mai wasa da kura nan.
Oh.
Ako ya ma yi tambaya akan a cikin waɗannan gwane ne ya fi wauta to za mu so mu sake ji daga gare ka Malam Jibrin Umar domin ba da wannan labari da ka aiko. To kamar yadda muka saba bayyana a kowane lokaci komi kirkinka baka gama kasuwa da gaisuwa
ne
haka tilas mu jabirki akan amsa ai karanto waɗannan bayanai da kuka yi mana na neman yanke hukunci kan wanda ya fusanti bisa ga dukkan alamu kamar yadda muka faɗa ba
me shinkafa
wanda ya santi shinkafa nan ya ci gari
haka ne kin san ai ita shinkafa tana da sirri iri to amma dai a bashi a haka.
To yau din ma dan gajeren labarin da zamu karanta labari ne da Usaini Abdulrahman daga Jamhuriyar Niger ya aika mana.
To
shi kuma shi ma ya shafi labarin bufulatali da shan rake. Ina ga wannan shan raken da ya ga hankali
mutane.
To shi Usaini Abdulrahman cewa wai wani bufulatali ne ya sayi sandan rake. Shikenan da ya sayi sandan rake ya fara sha tun daga wurin mai sayar da raken nan. Yana tafiya yana sha yana tafiya yana sha sai da ya nisa sosai raken ya kare. Ya duba sai ga ashe sandan rake kawai yake da ita ya manto sandan sa.
Kai. Za a sha rigima.
Ashe. Ya manto sandan sa. Wurin mai sayar da rake. Sai babu lafiya ya ce kai. Ya kusan tun da shi daga wurin da raken nan bai tsaya ko ina ba kuma ya tabbata cewa ya je wurin
mai rake haka.
Ya ce to ya ce kaga ya sa abin da zai sai ce ya samu dindin itace ya zauna ya ce kaga bari ya zauna nan ya jira bai sai da raken nan ko zai dawo ya kawo mishi sandan shi ya zauna ayya ma ta yi likis dare ya fara yi mai rake mai zauna kawo.
To shi ya san inda ka je ne?
Sai Usman Usman Abdulrahman ce ba wai tabbai shi a nan shi da wai ba wai shi wannan bufulata din ka san ana cewa wai bufulani da kunya
haka
idan ka san bufulata na idan in tana goyen fari waɗansu harbi na biyu ma in ka kuskura kai wasa da ƴar yarinyar na ka karɓa ko da jinjirin ka karɓa to sai ta gaba kawai ita kunya ba za ta
ce ba ikon Allah
A'a, sai ta yi gaba kawai abu mutuka sai ta saka kafi ta da jariri to shi da wasu Usman din ina ga Usman ma babban latani ne wai fusa ya tambaya wai tambaya
ko shi ma yana kunya yake karbi ya tambaya batun sandarsa
wai wai kunya ce ha da babban latani dan komawa ya tambaye sandarsa ko kuma babu ta ce
to lalle wannan babbar tambaya ce
tambaya ce dan yau kunya ce ta hada shi ko ba ya karbo sandan shi ko ta ce to ba su saurare ko yanke ba da hukunci muka kafa wannan labari a shafin mu na sada zumunta Facebook kuma kamar yadda muke faɗa kullum kuma kuna iya aiko mana da naku labarin yanzu naga lokaci ya fara harara da aka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin
baba ya fu bakiri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Let's take a look.